mai sauraro sunana Yusuf Nadabu Ismail akan mita 88.5 a zangon FM. Kai tsaye muna tare da Sheikh Muhammad Adam Sharif Rijal Lemo a dangane da wato muhimmancin zaman lafiya a addinin Musulunci. Akramakallah, akwai yan kunji-kunji wato da suke faruwa nan da can. To a addinin Musulunci addini ne na zaman lafiya. To akramakallah, wani ƙarin haske za a yi wa al'umma musamman a dangane da wato yanda addinin Musulunci ya kira akan a zauna lafiya.
To a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a, yan uwana musulmi da ma waɗanda ba sa cikin addinin Musulunci, shi zama lafiya wani abu ne wanda yake dillata tafai na Allah. Sun yi magana a kan haka tun daga kan littafi wanda Allah ya bawa annabi Musa alaihi salatu wassalamu a Taura, littafi da Allah ya bawa Isa alaihi salatu wassalamu Injila, da su Dawudu, har izuwa a zo kan wannan littafi namu mai girma Alkur'ani. Suna magana a kan muhimmancin zama lafiya, inda Allah yake ce mana wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum kassa, ku ji tsoron fitina. Wannan ku ji tsoron fitina zance ne general, ma'ana umumi, ya ga mai kowa da kowa. Ku ji tsoron fitina, dalili idan ta taso, la tusibanna allazina zalamu minkum kassatan, ba za ta taɓa shafar waɗanda suka yi zaluncin su kadai ba, wanda bai ji ba bai gani ba ma za ta iya shafarsa. To sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa man dalla ala sharri kafa'ilihi, duk mutumin da ya yi dalili ko ya yi nuni ko ya yi ishara ko ya zama shine dalili ko shine jagora a kan sharri, misali kashe wani ko raunana wani ko ƙona dukiyar wani, wanda kai ka bada wannan aidiya, to zaka zama kafa'ilihi, kamar kai ne ka je ka sa wannan wuri wuta. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma yake cewa alfitnatu na'imatun la'anallahu man aikazaha, fitina a kwance ta take tana baccinta, Allah ya la'anci wanda zai farkar da ita. Manzon Allah subhanahu wata'ala, duniya lokacin da tana rikice, ana zaune zamanin jahiliya period, lokacin da babu zancen shari'a, babu komai, wannan yaje ya yaki wannan, in kafa karfin mutum ka kwace matarsa, ka kwace gonarsa, ka kama ƴaƴansa, ka maida su bayi. A irin wannan lokaci Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzansa domin a samu zama lafiya da a zauna lafiya, ya aiko shi da tauhidi. Har ma annabi yana cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah, an umarce ni in zo in yaki mutane har sai sun shaida la ilaha illallah wa anni rasulullah, fa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Duk mutumin da ya yarda da kadaitar Allah, ya kadaita da manzancin manzo, to taba jininsa ko kona dukiyarsa ko wani abu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an hana ni akan kar ai wannan. To kaga in ya zama an aiko manzo sallallahu alaihi wasallam da cewar ya kame hannunsa daga waɗanda suka yi riko da addini, to ina kuma mu za mu zo mu tashi? Wanda kar mu manta, kwanan nan fa muka fara muka kare wani iftila'i na wannan ciwo da ake kira corona virus, wanda wasu sanadiyar durkushe, wasu aka bar sallah, aka bar ibadu, aka bar ziyarce-ziyarce, aka bar karatu, ba a farfado ba, kuma a ce ya kamata mai karatun ta nazu. Wannan abu kamar kanmu zai ta dai komawa, kamar kanmu dai muke da wahalarwa. Ko ba ka da dukiyar da za ka je ka buɗe kanti wani ya zo ya kona, ko da ko kake fita ka je kai, to ka rannan da fannan ba za ka je kai ba. So da haka wannan wani abu ne wanda yake ainihin ba abu bane wanda musulunci ya yarda shi. Shi yasa ma aka sa masa al-islam, al-islam. Musulunci wani addini ne wanda yake na zama lafiya, na ainihin aminci, da kuma ainihin yarda da juna. Shi yasa ma sai Allah subhanahu ya ware kafirai, akwai kafiran amana, akwai kafirai na yaki. ko kafiri mutun yake addinin sa ya zauna lakum dinukum waliy din ya zauna yana addinin sa shikenan sai a zauna tsakanin ba yahude da musulmi tsakanin ba nasare da musulmi za a yi transaction za a yi mu'amala duk wannan musulunci yana nuna mana zaman lafiya wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zauna sai aka kawo masa asharab abin sha ala yaminihi a wajen daman sa akwai wani gulamun yaro dan kankani wanda bai kai shekarun mafarki ba a wajen hagunsa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yana zaune to a kaida manzon Allah ya taba cewa in aka sha abu ka sha wani abu in akwai nadama akwai na hagu a fara bawa nadama to sai zama nadaman wanda yake da haƙin a bashi yaro ne amma saboda manzon Allah ya nuna mana zama lafiya shine mafi muhimmanci sai waiwaya ya ce wa yaron a ta'azanu li ka yarda zaka yi min izini in bawa wannan dattijo Abubakar Siddiq kaga anan mai annabi ke nema zama lafiya wanda inda annabi bai so zama lafiya ba in ya mika wa Abubakar saboda matsayinsa da girman sa watakila yaron nan a zuciyarsa ya ji bai ji dadi ba amma saboda manzo Allah ya nuna mana zama lafiya shine a gaban komai sai ya ce zaka yi min izini haka lokacin da manzo Allah ba shi da lafiya a kai shi wancan daki a ciccibo shi a kai shi dakin Aisha a kai shi dakin wance a kai shi dakin wance har ma yana tambaya yace yau a ina kuma nake matan saboda me saboda zama lafiya manzo Allah sai ya nemi izini kun yi izinin koma in yi jiya dakin Aisha saboda maimakon wannan struggle da annabi ke zurga zurga yaje nan yaje suka ce sun yi izini to saboda haka wannan zama lafiya shi zai sa ita kanta gwamnati ta samu natsuwar tunanin me kuke bukata me talakawa suke bukata a yi amma yanda aka ce akwai wata tarzoma ko rashin zama lafiya na farko za mu haɗu da asara ta dukiyar nan tamu ce dai mu za mu hallaka ta za mu samu asarar rayukanmu sannan kuma ita kanta gwamnatin maimakon mu zauna mu mata addu'a na tashiriyu Allah ya shiryar da ita ta yi tunanin me ya kamata ta yi ga talakawanta sai ya zama ta shiga cikin rudanin da ba ta a taimaka mana ake ba ma ta a shawo kan fitintinu ake to kaga mai gari yawa ya to saboda haka addinin musulunci anan addini ne wanda yake karara wannan aya mai cewa wata fitinatan ku kiyaye kanku ku ji tsoron fitina la tusibanna allazina zalamu minkum kasa kai ma din za ta zo ta taba ka to kaga ai babu dalili mutum maimakon ya jawo kansa alkhairi kuma ya jawo kansa sharri da fatan Allah ya ba kasar mu zama lafiya wannan gidan rediyo mai albarka Allah ya taimaka muku
mai sauraro Sheikh Muhammad Sharif Adam Rijal Lemo kenan aka saurara dangane da nasihohi da yayi akan muhimmancin zaman lafiya sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM.